والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زم تاشي درسينا 40 دبيو تكن كراتمنا ألفية الإمام السيوطي يو بكوي قوات الرجب شكرا لدبور داريه درتلاتين دترا ودتي دي دي دا 20 دبير قوات أوكو شكرا لدبو بيو دبو مشاتكس zamu zo wajen riwayat mas'alatul jahala wato kuna ji in kuka duba cikin dawabitul jarhi wa ta'dil wannan littafin da na malamin mu da muka karanta za ku ga cewar yayi wani wata kharita wata taswira akan wanda yake kira ta wujuhu ta'an fi rawi wato hanyoyin da ake suka akan rawi wajen malaman hadith ya kasa su kashi hudu na farko al-jahala na biyu ma ya ta'allaqu bil adala na uku ma ya ta'allaqu bi ma yahtassu bi dhabt abinda yake banci ad-dhabt haddasa na hudu abinda bashi da alaka da adala bashi da alaka da dhabt wannan sune bil ikhtisar wannan sune inhisar abinda ya taƙaice hanyoyin da ake suka akan rawi a wajen malaman hadisi imma a ci imma ya zama to majhul ne ba a san shi ba wa imma ya zamanto ai suka akan adalcinsa wa imma ai suka akan haddarsa wa imma ai suka akan sa da abinda bashi da alaka da adala bashi da alaka da dhabt karkashin wannan akwai kathratut tadlis da kathratu yawan tadlisi da yawan irsal da kuma yawan riwaya anil majhulin wal matrukin fuskoki guda uku to yanzu wannan shi na farko shine jahala a shine daga wujuhu ta'an fi rawi al-jahala to ita kuma jahala kashi uku ce akwai al-ibham shine shine ya zamanto cewar ba a gane wane ne rawin ba al-ibham kamar haddathani rajul ko ko kuma ayi tadlis shuyukh domin tadlis shuyukh dan a boye rawi ne wanda yake ya shahara da imma ya shahara da rauni wa imma malami ne da dalibin ya shahara ya yawaita riwaya daga gare shi saboda haka sai ya kawo shi ta sifa sabanin wannan sai zaman to ba a san shi ba wannan ya daga cikin yana daga cikin al-ibham to afwan wanda al-ibham shine din ya kira shi ba ta yace rajul ko sheikh wannan shine ibham akwai al-ihmal shine yace haddathani muhammad bai fadi waye babansa ba muhammad suna da yawa to wannan yana karkashin saboda haka karkashin jahala akwai al-ibham da al-ihmal ko kuma jahalatu ainin rawi ya zamanto ya fade shi an san sunansa amma ba a san shi ba to wannan yana da asbab sabubban daga cikin sabubban ya zamanto cewar shi rawin an sumunta shi da abin da ba a san shi da shi ba saboda haka sananne ne amma da aka yi tadlisi sai aka boye shi to wannan yana zai sa rawi wanda yake amintacce a mayar da shi majhul ko kuma rawi wanda yake matruk ne a mayar da shi majhul yanzu wanda yake matruk aka mayar da shi majhul ai an sauƙaƙa masa halinsa ko ba haka ba to wannan shine sababi na farko na jahala tadlisu shuyu sababi na biyu na jahala shine qillatur riwaya rawin ya zamanto bai yi riwaya da yawa ba saboda rashin riwayarsa da yawa sai ya zamanto har babu waɗanda suke ma ruwaya daga gare shi, ba shi da almajirai, sai ya zamanto ba a san shi ba. Dama ta ya za a san shi, ya zamanto yana da almajirai. To saboda rashin riwayarsa ya zamanto ba shi da almajirai, wannan sai ya sa ya zamanto ba a san shi ba, majhul. Wannan shine abin da ake ce mata jahalatul ayn. Nagode, jazakallahu khair. To sababi na biyar shine ya zamanto ba a samu nassi daga malamai ba akan cewa wannan rawin a me matsayinsa, fiqa ne ko da'if ne. Wannan shine ake ce mata jahalatul hal. Saboda haka kun ga akwai daga cikin asbabul jahala din, akwai al-ibham, akwai al-ihmal, akwai tadlisu shuyukh, akwai jahalatul ayn da jahalatul hal, guda biyar. Wannan su ne asbabul jahala. To idan ya zamanto mun yi mas'alar cewa idan aka samu jahala, aka samu ibham tare da tawfiq, kama haddathani athiqa, mun yi wannan mas'alar ko muka ce muka faɗa aqwal din sahih kan cewar wannan wato a wajen malami da yake da waɗanda suke masa taqlidi sai zaman tofika ne a wajen sa. Wato ba zai yi wa karanta littafin gabaki daya, amma ina ganin dan mu hada su sai nan ya fara da mas'alan qabul riwayat majhul al-ayn, mu karanta to abin da ya faɗa, mu karanta abiyat din. Wannan dai muqaddima ta dan baku suran abin din ko yanzu za mu shiga cikin wujuhut ta'an fi rawi, fuskokin da ake suka akan riwayar rawi. Na'am.
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah
wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam.
Amma ba'd, fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah wa taraku majhul ayn ma rawa anhu siwa shakhsin wa jarham ma hawa thalithuha in kana man anhu farat lam yarwi illa li'udulin la yurad
رابعها
يقبل إن ذكاه حبل وذابي لخمة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأعصاب ليس يقبل من باطنا وذاهرا يجهد
ina ganin matsaya nan sai ya zamanto mastur za mu shiga. Ya ce wata raku majhula aini, malaman hadith sun bar majhula aini, wato shine wanda yake ba a san aininsa ba, mana ba a san shi a ayyana ba, ba a san wani ne shi ba. Wani ba a san wani ne shi ba, yaushe za a san halinsa? Majhula ayin to shine ya fassara da cewa ma rawa anhu siwa shakhsin, shine wanda yake babu wanda ya riwaya daga gare shi sai mutum daya. Wajarhan ma hawa, kuma bai samu abinda zai suka a kansa ba, wato ma'ana ba a yi masa jarhi ba, shine ma'anan ba a yi masa jarhi ba, wala ta'dil, haka ma ta'dil shine man lam yarwi anhu illa wahid wa lam yuzakka, shine ta'rifin majhul al-ayn. Man lam yarwi anhu illa wahid wa lam yuzakka, wanda ba a ba wanda ya riwaya daga gare shi sai mutum daya, kuma bai samu taskiya ba, bai samu taskiya ba. To shine yace shine ma'anar wajarhan ma hawa thalithuha. To akwai aqwal a cikin karban riwayar sa ko rashin karba, wato kaga me yasa yace thalithuha, saboda al-awwal wa thani wadih ko yuqbal wa yutrak, a karbi riwayarsa a raddin riwayarsa. Na uku, in kana man anhun farad, idan wanda yake ya kadaita da riwaya daga wajensa, lam yarwi illa lil uduli, baya yin riwaya sai daga adilai, la yurad, to ba za a raddin riwayarsa ba, sai zamanto ya samu at-tawfiq ad-dhimni, riwayarsa idan ya zamanto wanda ya riwaya daga wajensa shi majhul dinnan kamar Malik ne ko Shu'ba ko Yahya al-Qattan ko Imam Ahmad ko Abdurrahman ibn Mahdi duk waɗannan an ce musu ba sa riwaya sai daga fiqa to wannan thalithul aqwal idan wato ba za a karbe shi idan ya zamanto wanda ya kadaita da riwaya daga gare shi irin waɗannan ne shine thalithul aqwal rabi'uha qawli na hudu yuqbalu in zakahu habrun za a karbi riwayarsa in zakahu habrun idan malami daga immatul jarh wa ta'dil yayi masa tazkiya in yayi masa tazkiya dama wannan ayya in yayi masa tazkiya shikenan wa dha fi nukhbatin ra'ahu wannan qaulin wanda ya zabe shi fi nukhbatin ra'ahu a cikin sharhin nukhbatul fikr ra'ahu malamin da ya sharhin ya tafi akan sa shine ibnu hajar wato a cikin nuzha khamisuha qauli nabiyar in kana mimman qad shuhir bima siwal ilmi kanajdatin wa bir idan ya zamanto yana shi wannan majhulin yana daga cikin wanda ya shahara da abin da yake ba ilimi ba mashhuri ne amma ba a ilimi ba tunda da mashhuri ne a ilimi da ya samu almajirai da yawa kanajdatin kamar wato taimako wabir da kuma nagarta afwan kanajdatin shaja'a na'am kamar in ya zamanto wato jarimi ne to sai wannan sai a karbe shi koda ba a samu tawfik daga mu'tabar ba to kun ga ya kawo khamsatu aqwal wal thalithul asah qawli na uku shine mafi inganci la laysa yuqbalu man baqinan man baqinan wa zahiran yujahalu wanda yake a boye da kuma a zahiri ba a san shi ba to wannan ba za a karbi wannan shine wato al-asah wanda yake zamanto ba an jahilce shi batinan wa zahiran wato a batinin halinsa ba a san shi ba shine boyayye shine wanda za a yi sani da tazkiya wa zahiran shi ma a zahirinsa ba a san shi ba shine ba a samu hukunci akan tabbatar da adala ba zannan da kuma yaqinan na'am mu karanta sharhin
na'am kuma bayyana sifar rawi al-majhul
na'am
faqala
yace sannan ya bayyana hukuncin rawi wanda yake majhul sai yace
wa taraku ay aktharu al-ulama min ahli al-hadith
ay mafi yawan malamai daga daga malaman hadisi da wannan suma sun kyale
majhula aini
wato wanda yake majhula aini haka suka kira shi wato saboda haka majhul akwai majhulul ain akwai majhulul hal na'am ai ma'ana sun kyale riwayarsa
wa huwa 'inda al-muhaddisina
to ga ta'rifin majhulul ain wajen malaman hadisi na'am
kullu rawi
shine dukkan rawi
ma
rawa wato ma ta korewa ma rawa anhu ba wanda ya riwaya daga gare shi sai mutun daya mutun daya kuma ya zamanto bai kunshi wato bai zamanto ya kunshi bayani akan suka gare shi ba ma'ana bai kasance wanda aka yi masa jarhi ba aka soke shi
wa aqallu ma yarfa'u al-jahalata anhu riwayatu
sunay to mafi karancin abinda zai dauke wannan jahalar daga gare shi riwayatu sunay riwayar mutum biyu
mashhurai
wanda suke mashhurai
ba
aksar anhu ko sama da haka wannan taqidin sai da mashhurain ba sharadi bane mutlakan indai aka samu mutum riwaya mutane biyu sun yi riwaya daga rawi to wannan zai dauke masa jahalatul ain an san shi saboda shahadar mutum riwayar mutum biyu kamar shahada ce akan cewar an san ainin sa to amma kuma tabqa jahalatu halihi sai zaman to majhulul hal na'am
wa
yake da wannan riwayar mutum biyun hukuncin adalci ba zai tabbata a gare shi ba wato riwaya in ta zo daga fuskar mutum daya to wannan majhulul ayn ne amma in ta zo daga fuskar mutum biyu ya zama to majhulul hal amma duk a cikin wayannan guda biyun in ba ai masa tazkiya ba amma da koda mutum ɗaya ne ya riwaya daga gare shi in ya masa tazkiya to ya tashi daga majhulul ya tashi daga majhulul ayn ya tashi daga majhulul hal ya zama to sananne da mujibin wannan tazkiya in ya samu tazkiya in ya samu tazkiya qawli na biyu shine yuqbalu mutlaqan ana karbar riwayar sa ba tare da wani kaidi ba
wa huwa kama qala al-musannif wa ghayruhu
to shi kuma wannan qaulin kamar yanda Imam Suyuti ya ambata da wannan sa
qawlu man la yashtariku fi rawi mazidan ala al-islam
shine qaulin wanda baya sharɗanta wajen karbar rawi abinda yake kari akan musulunci waye yake da wannan qaulin lala waye wanda yake cewa ba a sharɗantawa akan rawi siwal islam ibn hibban shi yasa ake cewa ibn hibban yana tawfiqul majahil kaga wanda irin wannan wanda ake magana a wajen ibn hibban indai an samu mutum daya riwaya daga gare shi to fiqa ne saboda me saboda musulmi ne saboda shine asali akan kowane musulmi adali ne shine na'am
wa salisuha
qawli na uku
ayyul aqwal
ai wato qawli na ukun wadannan aqwal din
in kana man ay rawi allazi anhu infrad
na'am idan ya zamanto wanda ya riwaya daga gare shi tunda ai an ce ba mutum ɗaya ne kawai ya riwaya daga gare shi an fahimta to in ya zamanto wanda ya riwaya daga gare shi an honin farad a wanda ya kadaita da riwaya daga gare shi
ai farada bi riwayat an dalikal majhul
ai wanda ya kadaita da riwaya daga wannan majhul din
lam yarwi illa lirijalil udul
bai riwaya ba illa lirijalil udul sai dai sai daga masu riwaya waɗanda suke adalai
ai anhum
wato daga gare su baya riwaya sai daga adalai
kama
Abdurrahman ibn Mahdi al-Ambari
wa Yahya ibn Sa'id
da Yahya ibn Sa'id al-Qattan
a cikin tadrib
a cikin tadrib yace
wattabaina bi ta'dil bi wahid
mun kuma ya zamanto muka wadata da cewa idan mutum daya yayi hukunci akan rawi da adala wannan ya wadatar
la yurad
to ba za a yi raddin riwayar sa ba
ai
shi majhulul ayn din
sai
a karbi riwayar sa
wa illa fala
in ko ya zamanto ba wanda yake baya riwaya bane sai daga adalai to ba za a karbi riwayar sa ba an fahimci wannan kaulin ko na'am qawli na hudu wato na hudun qaul na hudun maganganun malamai
yuqbalu majhulul ayn
ana karban majhulul ayn idan malami ya yi hukunci akan sa da adalci
ai alimu min aimatul jarh wa
yana ai wato ma'ana malami daga cikin manyan malaman ilimin jarh wa ta'dil idan kuwa bai masa wannan ba a samu wani malami ya masa taskiya ba to ba za a yuqbal ba za a karbi riwayar sa ba
wa hadha alqawl muhtar abi alhasan ibn alqattan
wannan qaulin shine zabin abi alhasan ibn alqattan
wal hafiz abi alfadl
da alhafiz abi alfadl ibn hajar alasqalani a cikin sharhin nukhbatul fikr kuma ya tafi akan wannan qaulin kuma ya inganta wannan kaulin sai ya ambaci cewa wannan kamar hukuncinsa hukunci ɗaya yake da al-mubham wane ne al-mubham wanda aka ce rajulun ko shaykhun na'am ya ce
illa an yi wasiƙahu ghayru man yanfaridu anhu
sai dai idan wanda wani wanda ya kadaita da riwayar daga gare shi ya yi hukunci a kansa da cewa fiqa ne a bisa magana mafi inganci, wato wannan ya kawo maka ita ce asalin maganar Ibn Hajar din.
Wakala man yanfarinu anhu idza kana mutaahilan lidhalika,
haka zalika idan wanda ya kadaita da riwayar daga gare shi shi ma ya masa taskiya idan ya zamanto yana da ahliyar yin haka, yana daga cikin wanda ake karban kaulin sa a jarhuwar ta'dil.
Wa khamisuha
ay al-afrad, wa khamisuha a kauli na biyar. To kun ga wannan kaulin ai kusan ba shi da bambanci da riwayar da kaulin farko din ko, tunda idan ya zamanto cewar an yi masa taskiya ya tashi daga mashhulul ayn din ai. Ya tashi daga mashhulul ayn, saboda haka babu bambanci tsakanin wannan, ba wani kauli bane daban. Ya tashi daga mashhulul ayn. Na'am. Ko mutum ɗaya ne ya taskiya, in mutum ɗaya ne ya yi riwayar ba ta tashi ba, yana nan a mashhulul ayn. Na'am. Kauli na biyar ai nabiya kan wato magana ta biyar, ana karban majhulul ayn wato ma'ana riwayar sa
in kana mimman qad shuhira,
in ya zamanto wanda yake ya shahara ne wato an gina shi bil bina'il maf'ul ay shuhira
ay mashhuran,
wato wanda ya kasance mashhuri da wani abu wanda yake ba ilimi ba, wato ya shahara da zamantowa ma'abutan wani abu da yake ba mutum shahara ba ilimi ba, amma fa wani abu wanda yake na kirki ba wani abu na banza ba, a ce ya shahara da cewar dan fashi ne kuma labari, ko kuma ya shahara da cewar maroki ne, tufaili ne, yan tufailiya, kaga ba zai shiga ciki ba. Inda ya shahara da wani abu kyakkyawa kamar zuhudu, kamar jarinta, kamar kyauta, irin wannan shine kaulin Ibn Abdul Barr, qabulu riwayatihi in kana mashhura ka an yashtahira bi zuhdi aw in najda aw al karam fa in ishtahara bi ilmi fa qabuluhu min babi aula.
Kanajidatin
kamar jarinta, wato shi ne jarinta, da kuma wato da ƙarfi. Kamar shuhurar Amr bin Ma'adi Karib. Ma'adi Karib. Wannan yana daga cikin murakkab tarkiba masjid ko? Na'am. Biha da ya shahara da ita Najda da wannan jarinta din. Wabir ko kuma kamar da kuma wato nagarta, ma'ana biyayya ga Allah da kuma kyan hali da zuhudu, kamar yadda Malik ibn Dinar ya shahara da wannan. Malik ibn Dinar daga cikin tabi'ina na Madina. Afwan, Malik ibn Dinar tabi'i ne. Wa illa lam yuqbal, in ko ba haka ba ba za a karba ba daga gare shi. Ina zuwa bari mu ga karmi wa hamida Allah. Na'am.
Shine wannan kalan kama
Malik ibn Dinar al-Basri al-Zahid Abu Yahya Saduq Abid min al-Khamisa. Al-Khamisa تابعي التابعين الخامسة سنة مصر الطبق الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا أعفوا الخامسة الطبقة الصغرى منهم أي من التابعين تابعيني. أما طبقه الصغرى منهم الذين راوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماء من الصحابه كالاعمش. الله اكبر الله اكبر.
اشهد ان لا اله
وهذا مختار الحافظ ابن عبد البر
وانا شيني زاب الحافظ ابن عبد البر النمري to wannan nan ya kamata mu tsaya wannan yace waqtulifa fi ma'ruf al-ayn an yi sabani a cikin wanda an san ainin sa lakinnahu majhul al-adala amma ba san adalcin sa ba ala aqwal na wa thalith al-asah wannan yana da alaka da majhul al-hal din ne wa sannan za mu tashi to kenan ba akwai tambaya na bambanci tsakanin majhulul hal da majhulul ayn da majhulul hal shi majhulul ayn ba san kowaye ba ba san shi ba saboda wanda ba wanda ya ruwaya daga gare shi sai mutun daya hukuncin wanda ba san shi bane kawai an ji yana da riwaya daga mutun daya to shi ba a san shi ba majhulul hal kuwa ya samu mutum biyu sun masa riwaya to idan mutum biyu suka yi mutum suka yi marawi riwaya an san shi saboda haka jahalatul ayn ta kau amma ba a san halin sa ba ba a san shi adali ne ba adali bane yana da hadda ba shi da hadda ba a sani ba to wannan shine majhulul hal an san shi a ainin sa amma ba a san shi ba a san halin sa ba akwai misalin da az-zahabi ya kawo na a cikin ban rike shi ba yanzu nan al-asfa ibn wani ne wanda ya riwaya yake riwaya daga saramata daga samurata bin jundub asfa asfa ibn wani ne sai ko yana cikin kutubi sita eh al-asfa ibn al-asla al-asfa ibn al-asla al-basri kaga ibn hajar yace thiqa kuma lam yarwi anhu illa wahid ba shi da rawi sai mutun daya saboda ibn ma'in yace thiqa ya wattaka shi shine sai ibn shi zahabi yake cewa ba kowane rawi bane wanda ba a san shi ba wa ai wanda yake ba kowane rawi ne wanda ba wanda ya riwaya daga wajensa sai mutun daya ba ake masa hukunci da cewa majhul ne idan wanda daga cikin malamai ya san shi yayi masa hukunci da adala shikenan sai a karbo wannan kaulin to shine wannan misalin asfa ibn al-asla mimman infarada bi riwayati anhu al-nasa'i ibn hajar sai masa ramzi da sin min rijalin nasa'i to a cikin mizan al-i'tidal az-zahabi ya kawo wannan a hashiya shi kun duba cikin littafin ku na shi dawabit al-jarh wa ta'dil malamin mu Sheikh Abdul Aziz ya kawo wannan wannan kauli ne amma ba shine al-qaulul asah ba tunda ai idan suka faɗa tunda ba a yadda cewar in bai sarraha ba ai bai sarraha ba cewa fiqa ne kasancewar yana da al'ada baya riwaya sai daga fiqa wannan al'ada ba kamar tasrihi ba yanzu kasancewar bai ce komai akan rawi ba amma ya yadda da shi saboda an san baya riwaya da kowa sai daga wanda ya yadda da shi to tsantseni abin da yake hukuntawa ba za ka ɗauki riwaya daga gare shi ba akan cewa hukunci ne a kansa saboda ta yiwu duk da yake ba fiqa ba ne duk da yake ba a san shi ba duk da yake kai baya riwaya sai daga fiqa watakila ya yi riwaya daga wajensa saboda ya ruwaito da abin da yake sananne ma'ana ya ruwaito abin da yake sananne ko kuma ya zamanto kowace al'ada tana da istithna'i haka yake fi galibi halihi baya riwaya sai daga fiqa wata ran zai iya sabawa kamar yadda malik ya saba wajen Abdul Karim ibn Abi al-Mukhari yace gharrani bi husni salati to saboda haka kowa za ka ga yana da irin wannan to shi yasa mun ta hantsantsini na malaman hadisi ce mun ji haka ne amma ba za mu dauki wannan ba sai mun ji wanda ya fada shi sarahatan to shi za mu dauki maganar sa shi yasa dan ai ka ga ya kawo shi a cikin aqwal din guda biyar wannan yana daga ciki amma yace thalithuha shine wani afwan thalithuha shine wanda ya rinjayar kuma ya kawo abin da Ibn Hajar ya rinjayar wanda yake shima ya dace da kaulin da cewar la yuqbal sai ida in an samu taskiya
sai
riwayar si taskiya idan ahali ne da yin taskiyar dan koda yanzu wanda ya kadaita da riwaya daga wajensa da ya riwaya daga wajensa da ya ce haddathani fulan ibn fulan wa huwa thiqa to ai kaga shi kansa wanda ya ce haddathani fulan ibn fulan wa huwa thiqa ba wanda ya riwaya daga wajensa sai shi sai an duba shi shi wannan wanda ya ce wa huwa thiqa irin wanda za a karbi hukuncin sa ne hal yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil in ba za a karba ba hukuncinsa da rashin hukuncinsa duk ɗaya ne kasancewa ka ce thiqa ne wannan bai mai da shi thiqa ba dan kai ba ahali ne ka faɗi wannan ba turza hukuma juba wallahi kwarai da gaske wa kam balul abbas na'am
akan kula da shi sai dai akan samu takasirin a dinga gudanar da waɗannan mustalahat bi ma'ani hal lugawiyya hatta tsakanin dalibai din za ga wani lokaci ba a bai da kai wajen bayanin wannan mustalah ne yana da abin da yake da majhul kawo kamar wannan tarihin tsawon lamirwi
gaskiya ne to ai shi yasa din ake shi yasa din muke fadan at-ta'riful istilahi kuma shi yasa ai kaga shi ma al-Imam Suyuti da ya kawo ta'riful istilahi wannan labut kuma kamar yanda yanzu kun ga muna ta magana thiqa da sauransu da da'if duk a ƙarshen wannan mabhas din abinda zamu zo mu su ne dalalatul alfadul jarh wa ta'dil kowane lafazi zamu ji istilahin a'imma don shi kansu a cikin lafazin akwai istilahin malamai mutaqaddimi sannan kuma akwai istilahin da ya dace da akwai istilahi wanda yake am na kowa da kowa shine galib to kuma a cikin su kowa yana da nasa istilahin sannan mutaakhirin su ma suna da nasu istilahin to duk wannan sai zamu karanta shi a nan gaba إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك